da ruwan yan zanga-zanga ne mazansu da matansu suka dunguma kan titunan birnin Fatakwal suka fara ziyarar hidikotar rundunar yan sanda da ke jihar inda daga nan kuma suka karkata zuwa hidikotar ofishin hukumar nan da ke yaki da yiwa tattalin arzikin kasa zagon kasa wato EFCC kuma naji ta bakin shugaban yan zanga-zangar ambassador Sukubu Sare Sukubu yace
to submit a protest letter against the harassment of the former first family. This one should be the first and the last.
Yana cewa ne mun fito zanga-zanga ne tare da zuwa nan domin mikawa hukumar EFCC takardar kokin cewar ba za mu lamince ba yadda ake cin mutuncin matar tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan wato Patient Jonathan kuma wannan wasika da zanga-zanga za ta zama ta ƙarshe. Mu kuma fahimci cewar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tashi tsaye haikan don cin mutunci ga iyalan tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan kuma ba za mu yadda da hakan ba.
President Buhari that he has been hunting our son, our father, President Goodluck Jonathan and his wife.
Wannan jawabi dai na shugaban yan zanga-zangar an yi shi ne a gaban jami'an EFCC na kuma take hukumar ta EFCC ba tsoro ba shayi suka maida jawabi ga abinda mukaddashin shugaban a jihar Rivers Usman Muhammad Muhtar ke cewa
to dai ni dai na yi masa alƙawari dai zan bada zan tura masa complaint din su zuwa ga shi shugaban namu a Abuja za su san yanda za su yi da su na biyu dai mu ga masa cewa mu dai ba wani bita da kulli a cikin aikin mu muna yi ne tsakanin mu da Allah in aka kawo ƙara cewa mutum yayi kaza ko kuma mun ga inda ya saci kudin mutane kokari muke mu mayar wa mutane kudin su so babu wanda za a ce wai tsohon shugaban kasa ko tsohon mataimakin shugaban kasa ko waye ne dai inda ya ci kudin mutane dole ne mu bi mu kwato wa mutane hakkin su yanda suka zo sun zo akan ba wai sun zo da fadace bane sun zo ne su bada dan koke-koken su kuma sun bada takarda za a tura Abuja
lari dai da ɗan bindiga dake zanga-zangar suka yi na cewar hukumar dake yaki da yiwa tattalin arzikin kasa zagon kasa na matsa ma matar tsohon shugaban kasar Najeriya Goodluck Jonathan Lamba kan wasu miliyoyin dalolin Amurka da ta aje a bankunan kasar daban-daban kuma sun ce zanga-zanga ce ta ƙarshe lokaci kawai zai gwada matakin da ƴan bindigar za su ɗauka inda har wannan bincike na Patient Jonathan ya ci gaba Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya.